Exclusionary from KDSRecords.com. Yeah, one, two, they leave. Downtown, what's up? Jody, Cali, Zappi na jeda shika mani ne gaushi. Zappi na jeda shika mani ne gaushi. Insungani gudu kamani ne gaushi. Insungani gudu kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Hawani kareme haushi zapi na chewa ne gaushi. Dugu wande jada ni dole ne baya rasa ranshi. Gani na nina dache azone na che nika daija. Sunshin puta taburma na iso kusa saizu nana de. Mara bada zuwa mala yoka zamu raba rene. Karka gana fika baka chua adaka jine darashi wogurin bame. Rena mine hankali rena nina kada kada burgali. Dozo sukota bakari ya bande wana sukwata mbala ine. Sunsanga dexi yao yana buku wiki bete tre. Malanko achikin duhu bani tapa rasa chanjin. Achikin aljuhu idente pia neka jirama dugu. Zappi na jeda shika mani ne gaushi. Zappi na jeda shika mani ne gaushi. Insungani gudu kamani ne gaushi. Insungani gudu kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi.
Wuta nake kamar gaushi su magini ne hadi. Wuta nake kamar gaushi ban buga sai dai dabi. Wuta nake kamar gaushi mu ne ai kowace sashi. Wuta nake kamar gaushi mu ne ai da garin Bauchi. Come fresh like a freshener, fight like a wrestler. Hot, 5-7s can't quench me. Super sub in this bitch, you can't see me. Pay attention, but I ain't from Georgie. When we pull up, we gon' pepper them Yaji. This our zone, mess with us, Zamu Makadameji.
Zappi na jeda shika mani ne gaushi. Zappi na jeda shika mani ne gaushi. Insungani gudu kamani ne gaushi. Insungani gudu kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi.
On a low key dropping punchlines for those salty muscle nose. Show you the film we got, I heard the young what's in the nose. Tap us when I call out a full light, I'm gonna my stoge. I mean low IQ niggas who claim the OG. So I hit on rappers like a cop interview. All around my DM like the messenger. Got a lot of patience like I'm a scavenger. All you gotta do is sit back, relax, look forward like a passenger. Study on phone, come out Omo. Number one, not number two like Yobo. You only live once, you don't know they do anyhow. Calm down, if you know no, if you know no. Then y'all know the same with type I say attacker. This ain't a warning, but God, the para. Like why see nobody para. Even am I not saying I'm even your father in a counter.
Zappi na jeda shika mani ne gaushi. Zappi na jeda shika mani ne gaushi. Insungani gudu kamani ne gaushi. Insungani gudu kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi. Gaushi kamani ne gaushi.
Mix and Master by KDS.